يعني وي
للبرنس بيبي الله يسكا نابولي
اي اي ساوند ديليشس بيبي
Amana mota ni a tabako ne tana min kallon bota kai girma dole na kankarota bata so in taka birki ina manota badman don dada akwai peto da sun magana sai in bada marasan di atada ina kunno kai to ƙarya ne a maida godi ya ji pimpi ya naga kaman side mirror da tinti backside bugatti mudi muna gefe muna tsotsan minti godi ya ji pimpi ya naga kaman side mirror da tinti backside bugatti mudi muna gefe muna tsotsan minti Mudai muna gefe mun coge and for this kind mata mun goge it's okay muna sipping coke muna rocking old school na bar mana toge betin be this mbaka anan already kai miss muda muke nan tun kafin 6 muna tasu ana tire mana pics oshe kaman grenade na farfashe bini gida akwai kudi mu karkashe wahala indai na karkace in wanna fresh babes ban harka da tarkace kaman grenade na farfashe bini gida akwai kudi mu karkashe wahala indai na karkace in wanna fresh babes ban harka da tarkace
Viper.